Africa, beautiful Africa. Mama Africa, beautiful Africa.
Nila lona chicken kasar plato,
kasar plato da dadi.
Nila lona chicken kasar plato,
kasar plato da dadi.
Nila lona chicken kasar plato,
kasar plato da dadi.
Did you hear what I said?
Kasar plato da dadi.
Did you hear what I said?
Mata suna hawa da sauka yanga yu kulum kulum se party mata da mata yena shagalin su chicken platter state amma wansu sun ce wahala muke sha wansu sun ce rikice muke yi wansu ragaye da makar yata sun ce tur su zauna chicken platter in sun ga da masu je America in sun ga da masu je Australia in sun ga da masu je United Kingdom amma ni kan platter ne na zaba. In sun ga da masu je Burtaniya in sun ga da masu je America in sun ga da masu je Australia amma ni kan plato ne na zaba. Did you hear what I said?
Kasar plato da dadi.
Did you hear what I said?
Kasar plato da dadi.
Na ce ni zan zauna cikin kasar plato,
kasar plato da dadi.
Ni zan zauna cikin kasar plato,
kasar plato da dadi.
Na ce ni zan zauna cikin kasar plato,
kasar plato da dadi.
Born and brought up on the sweet plato, circumcised up on the sweet plato, my education on the sweet plato, play the sweet music on the sweet plato. I will invest up on the sweet plato, marry on the plato, built on the plato. Oh sweet home, what a beautiful paradise. Plato State is the best place to live, yeah. Chicken plato ni mun karbi ceto, chicken plato mun yi karatu, chicken plato za mu ribambaya mu ji dadin mu. In sun ga da masu je Burtaniya, in sun ga da masu je America, in sun ga da masu je Australia, amma ni kan plato ne na zaba. Did you hear what I said?
Kasar plato da dadi.
Did you hear what I said?
Kasar plato da dadi.
Na ce ni zan zauna cikin kasar plato,
kasar plato da dadi. When you come, you will never regret. Oh, oh sweet home, what a beautiful paradise. Plateau State is the best place to live, yeah. Once a sun che wahala mukesha, once a sun che rikichi mukei, once a raga yeda makar yata sun che tur su zauna chicken plateau.
Ah,
in sun ga da masu je America, in sun ga da masu je Australia, in sun ga da masu je United Kingdom, amma ni kan plato ne na zaba. Did you hear what I said?
Kasar plato da dadi.
Did you hear what I said?
Kasar plato da dadi.
Na ce ni zan zauna cikin kasar plato,